Magalie. Oh, dear kid, oh, how I love you, Magalie. You're far too young, how can I love you, Magalie? My love for you is blind, but how I love you, Magalie. Need skies beyond a fan of you. Even when I say in words I love you. My heart, and when we part, how much I miss you, Magalie. My heart takes wings and flies away, oh, Magalie. To Kettle's in her continent, oh, takes wings to fly away, oh, Magalie. To get on sin, oh, continent, oh, Magalie. Oh, Magalie. You're far too young, how can I say I love you? To get on, oh, Magalie. I have to leave you now. To get on. Da 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 da